سال بانی او بو تفونی نتن بانی کیشو بو تباق ماما وی کیشو بو تباق بابا وی کیشو با جناب سال بانی او بو تفونی نتن بانی کیشو بو تباق ماما وی Baba,
da 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 ice cream and the ice trophy. Banana ban, kateli sabana. Banana ban, kateli sabana. Lilo kele, mo industry. Mo industry and the ice trophy. They squeeze it in. They squeeze it in. Lilo kele, mo industry and the ice trophy. Kateli sabana. Lo kele, isabana. Lo kele, kele lange. Oye, yekele.
Amanhã, pô. Em que a alfa, no com lá, né? Na mãe de asco, no pisar de gás. Pas la panse, ça n'aide pas la panse. Pas la panse. Et la Tina, et zimfukele mele baba azifuni ngiphumelele mfelo bala bonke bafise ngathi amabhubhe ngashabalala kodwa dala ngikudla mina sengihambi banga isitha sami zimfukele mele baba azifuni ngiphumelele mfelo bala bonke bafise ngathi amabhubhe ngashabalala Langi kusha mina senghambi yanga Ikelungwele Moya Ikelungwele Moya Ikelungwele Moya Ikelungwele Moya Ikelungwele Moya Ikelungwele
Chuzi la moya Bayang kutuza nteli bohvi la moya Aungse chuzi la moya Bayang kutuza nteli bohvi la moya Aulana ngse chuzi la moya Bayang kutuza nteli bohvi la moya Aungse chuzi la moya Bayang kutuza nteli
Porque va fisse ngatsa mabuku sha lalala
Boya 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 Choose la moya Bayang kutuza ngteli porque la moya Chose la moya Bayang kutuza nteli bohvi la moya
Isitha sami singvukele ngwele baba Azifuni ngiphumelele mfelo bala Bonke bafise ngathi amabhubhe ngashabalala Kodwa dala ngikudla mina sengihambi banga Bonke bafise ngathi amabhubhe ngashabalala
Chuzi la moya Bayang kutuza nteli bohvi la moya Aungse chuzi la moya Bayang kutuza nteli bohvi la moya
na wena wetu kobola Zunga balegi Kote wena ma Wena kati mina niguna Nanda wena wetu zungasa Zunga balegi Sando sa Yela na bangani ya uspai Lufu na wena wetu kobola
Otambuta hawa yu Apa sinani nana tu
inana tu e kere le basa di baba tu ba beta shoti ta azu uzom funi mshaya azu leona wayo te awayo te awayo awayo chichele koka awayo labe mufa awayo labe kutano awayo
awo wadapi efe mwagwantinya
Excuse me, people, this is DJ Ace.